This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraron mu assalamu alaikum da fatan an huta lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi 22 ga watan Satumba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labarai.
Kasar Ukraine ta ce wani harin da Russia ta kai kan wasu rukunin gidajen jama'a a wani birnin yankin Kharkiv na kasar ya raunata mutane 21 da suka hada da kananan yara. Hezbollah na fadadawa tare da nausawa wajen kaddamar da harin rokoki a sassan Isra'ila. A yau ake sa ran zuwa zagaye na biyu a zaben shugaban kasa na raba gardama a kasar Sri Lanka.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar zaben kujerar gwamna a jihar Edo a Najeriya na fuskantar kalubalen rikice-rikice musamman tsakanin jam'iyyun PDP da na APC bayan da hukumar zabe ta kasa wato INEC ta ce ta tattara sakamakon zaben na kusan kashi 90. Sannan za ku ji cewar hukumar zaben Ghana ta fitar da jerin sunayen 'yan takara da aka amince da su a zaben shugaban kasa da ke fafe na watan Disamba ne zuwa. Muna kuma tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da Muhammad Bashir Ladan daga Kamaru, inda a yau shirin zai tattauna ne akan matsalar ambaliyar ruwa da kuma karancin wutar lantarki a kasar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yamma. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Lahadi, gwamnan yankin Kharkiv na kasar Ukraine ya ce wani harin da Russia ta kai kan wasu rukunin gidajen jama'a a wani birnin yankin Kharkiv ya raunata mutane 21 da suka hada da kananan yara. Oleg Sinaglov ya wallafa a shafin Telegram cewa 8 daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su na kwanci a asibiti, 2 daga ciki na cikin mawuyacin hali bayan harin na yammacin Asabar da ya afka daidai lokacin da mutane ke barci a gidajensu biyu da harin ya afkawa. Rasha da yana yawan kaikaitar Kharkiv da hare-hare, birni na biyu mafi girma a Ukraine da ke kusa da kan iyaka da Rasha ta yankin gabashin kasar da mutane miliyan 1,400 ke zaune a cikin shi, kafin Moscow ta kaddamar da yakinta a watan Fabrairun shekarar 2022. Ma'aikatan ce so sun riƙa yin amfani da tocila wajen neman mutane a ƙarƙashin ƙuraƙuzan gini, inda aka yi nasarar zakulo wata yarinya da aka riska daidai wani wurin ginshiƙin matakala da ta kasa hawa tana kuka tana kiran mamanta, kamar yadda wani ma'aikacin kafar labarin AFP ya gane wa idanunsa. Da sanyin safiyar Lahadin nan, Hezbollah ta faɗaɗa tare da nausawa wajen kaddamar da harin rokoki sama da 100 a sassan yankunan arewacin Isra'ila, inda wasu suka faɗa kusa da birnin Haifa a daidai lokacin da Isra'ilan ta kaddamar da ɗaruruwan hare-hare akan Lebanon. Yankunan dai sun fara ɗaukar wata siga ta yaƙi gadan-gadan biyu bayan shafe watanni na ƙaruwar tashe-tashen hankula. Hare-haren rokar da aka riƙa yi har cikin dare ya sa ƙarar jiniya ta rikita ko'ina a sassan arewacin Isra'ila, da ya kai ga dubban mutane suka riƙa bazuwa cikin ɗumauta zuwa neman mafaka. Sojojin Isra'ila sun ce an harba rokoki zuwa inda farar hula suke, abin da ya nuna yiwuwar rincabewar al'amura bayan samun hare-hare a baya da suka riƙa kaikaitar sojoji kawai. Ɗaya daga cikin makamin rokar ya faɗa kusa da wani gidan mutane a kusa da Kiryat Bialik, wadda unguwa ce da ke kusa da Haifa, inda akalla mutane uku suka jikkata aka kuma kona gine-gine da motoci. Hukumar baya da ceto ta Isra'ila, Magnan David Adam, ta ce mutane huɗu ne suka jikkata sanadiyar wannan harin. A ranar Lahadin nan, hukumar zaben kasar Sri Lanka ta ce Anura Kumara Dissanayake da shugaban 'yan adawa Sajid Premadasa za su tunkari zaben shugaban kasa na raba gardama da za a yi a kasar ta Sri Lanka, wanda zai fitar da wanda zai yi nasara. Wannan dai shine karan farko a tarihin kasar da za a je zagaye na biyu a zaben shugaban kasa, bayan da manyan 'yan takara biyu suka gaza samun nasarar da ake bukata na kashi 50 daga cikin 100 na ƙuri'u kafin ayyana ɗan takara a matsayin wanda ya lashe zaɓe. Hukumar zaben kasar ta shaida wa manema labarai cewa duk sauran 'yan takarar da suka hada da shugaba mai ci Ramil Wickremesinghe tuni aka yi waje da su. Dissanayake ya samu kashi 39.5 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da Premadasa ya sha da kashi 34 daga cikin 100. Wickremesinghe wanda ya jagoranci kasar da dimbin bashi da labubun tattalin arzikin kasar da ya rika ɗan farfadowa daga rugujewa a shekarar 2022 ya bige da zuwa na uku a takarar, inda ya tashi da kashi 17 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Hauwa Sharif za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan za mu fara da Najeriya. Zaben kujerar gwamnan jihar Edo na fuskantar kalubalen rikice-rikice musamman tsakanin jam'iyyun PDP da na APC, inda hukumar zabe ta kasa wato INEC tace ta tattara sakamakon zaben gwamnan jihar tare da tura shi ta na'ura IRIN, inda tace ta kammala kashi 90 cikin 100 na sakamakon. To sai dai kuma ƙorafe-ƙorafe sun biyo baya, inda wasu jam'iyyu ke zargin hukumar. Wakilin mu a yankin Niger Delta, Lamida Abubakar, da ke birnin Benin na jihar ta Edo, a halin yanzu ya aiko mana da rahoto akan hakan.
Gwamnan jihar Edo Musa Gudin Obasake shine ke wannan zargin, yace
members of PDP, not even agents of PDP, were lying. That's why, because I had immunity, I had to go in there myself. I was the only one allowed.
Yana cewa ne an gudanar da zabe ko ina a sassa daban-daban na jihar Edo, kuma kowa ya kada ƙuri'arsa ba tare da tashin hankali ba. Bisa ga haka mun fahimci cewar ana so sauya alƙaluman zabe, kuma hukumar zabe da ke tattara sakamakon zabe ta dakatar da komai, kuma kusan an kori kowa a inda ake tattara sakamakon zaben. In banda ni da nake da kariya a hukumance, na yi kokari na shiga cikin hukumar inda ake tattara sakamakon zabe, amma kuma daga baya sun ce ni ma na fita. Su ma masu sa ido a zabe an fitar da su. Idan kana iya tunawa a baya, dokar zaman lafiya da yarjejeniya yayin zabe ba mu sa mata hannu ba, sakamakon cin zarafi da muke gani ana yi wa 'ya'yan jam'iyyar PDP.
You recall that we refused to sign the peace accord because of the level of police intimidation.
Da haka kuma na tuntubi wani Mr. Ozagi Edigi, wanda yake shugaban wata kungiya ne dake sa ido a zaben, yace
the tension is very very high. In fact, those of us in the civil society are not spared from the reach.
Yana cewa ne zuwa yanzu lamari ya yi zafi matuka a jihar Edo, domin hukumar zabe ta umarce mu da muke sa ido a ofishin da ake tattara sakamakon zabe mu fice daga inda ake tattara sakamakon zaben, da ma dukkanin 'yan jaridu. Wannan lamarin bai mana daɗi ba. Bala Ibrahim shine daraktan watsa labarai na jam'iyyar APC ta ƙasa.
Jihar Edo dai karkashin ikon jam'iyyar PDP take, kuma shi gwamna shi ke da cikakken iko a jiha. Idan har akwai wani wanda za a yi zargi a kansa na yin amfani da ƙarfi ko yin magudi ko karkata akalan abin yadda ya kamata, ai shi za a harara, domin shi ne da wuka da nama.
Hukumar zaben Najeriya dai ta ce ta samu ƙorafe-ƙorafen da aka gudanar yayin kurakuran da aka samu a yayin zabe. Hajiya Zainab Aminu ita ce mai magana da yawun hukumar zabe ta ƙasa.
Misali, 'yan jaridu, ƙungiyoyi masu saka ido, jami'an tsaro, wakilan jam'iyyu na siyasa, dama su ake bukata a wurin, kuma su hukumar zabe ta ba da damar su kasance a wurin, domin sai da su za a karɓi sakamakon. Amma abin da aka yi shi ne duk wani hayaniya jama'an gari za su shi ne aka buƙaci, na ba a san ganin su a wannan wurin.
Kawo wannan lokacin aiko da wannan rahoto dai, hukumar zabe ta ci gaba da karɓar sakamakon zabe na jihar Edo. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Benin, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa na Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
Mutane hudu sun mutu har lahira, sama da wasu 20 kuma suka jikata a yayin musayar wuta a wani wurin shakatawar dare da ke yankin Birmingham, Alabama, cewar 'yan sanda da majiyoyin labarai. Hukumar 'yan sandan Birmingham sun sanar ta kafar sadarwar zamani cewa an yi harabe-harabe da dama a wurin da ke kan titi na 20 da ke kusa da wurin da ake cema Manglonia Avenue da ke yankin. Jami'in Birmingham Truman Fredgrad ya ce harbin da ya yi sanadiyar raunata mutane har 21 ya faru ne bayan misalin karfe 11 da 'yan mintoci na dare. ya ce daga cikin waɗanda aka harba akwai mutane akalla hudu da ke halin rai kwakwai mutu kwakwai. Wata fashewa da ta afku a wani wurin haƙar ma'adanai a gabashin Iran ta kashe akalla mutane 33 tare da jikkata wasu 17, cewar jami'ai a yau Lahadi. Lamari na farko mafi muni a harkar haƙar ma'adanai a tarihin ƙasar, inda ba a maga wasu ma'aikata ba sa'o'i bayan afkuwar lamarin. Fashewar ta afku ne a wurin haƙar ma'adanai da ke Tabas mai nisan kilomita 540 kudu maso gabashin babban birnin ƙasar Tehran a daren jiya Asabar. Ya zuwa safiyar Lahadin nan abokan aiki da iyalan 'yan uwa sun kasance cikin kuka da jimami a lokacin da motoci suka zo da gawawakin abokan aikinsu lullube da kura. Kimanin mutane 70 ne yake bakin aiki a lokacin da fashewar ta afku. Daga bisani kafa talabijin ɗin ƙasar ta ce ana kyautar da zaton mutane 17 daga ciki na da tsaye a ƙarƙashin ƙasa da zurfi mai mita 200 kimanin kafa 650.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu tsallaka Ghana, inda hukumar zaben kasar ta fitar da jerin sunayen 'yan takara da aka amince da su a zaben shugaban kasa na watan Disamba mai zuwa, domin zabar wanda zai gaji shugaba Nana Akufo-Addo, wanda zai sauka daga mulki a watan Janairu bayan ya cika shekaru 8 da kundin tsarin mulkin kasar ya tanadar. Wakilinmu Hamza Adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton da ya aika mana.
The two committees have cleared 13 candidates, Mahamudu Bawumia of the New Patriotic Party, Mr. John Dramani Mahama of the National Democratic Congress.
Wannan ne jawabin da shugabar hukumar zaben kasar Ghana, uwar gida Jean Mensa, ta fitar na tabbatarwa al'umman Ghana jerin waɗanda za su shiga takarar shugaban kasa a zaben bana, inda take cewa daga cikin mutane 22 da suka ciki form ɗin su 13 kaɗai ne aka amince da su su shiga takarar bayan an tantance su. A ranar 7 ga watan Disamba ne masu kada ƙuri'a a kasar da ke samar da zinna da koko za su isa rumfunan zabe domin zabar wadda zai gaji shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, wanda zai sauka daga mulki a watan Janairu bayan ya ciki shekaru 8 da kundin tsarin mulkin kasar ya bashi. Na daga cikin 'yan takarar shine tsohon shugaban kasa John Mahama mai shekaru 65, yana wakiltar babban jam'iyyar adawa ta NDC. Kazalika Dr. Mahmudu Bawumia mai shekaru 60, mataimakin shugaban kasa kenan, yana wakiltar jam'iyya mai mulki ta New Patriotic Party. Hukumar ta ce ta kuma amince da takarar Alan John Kojo-Chrematin, tsohon ministan kasuwanci da masana'antu wanda ya murabus daga jam'iyya mai mulki, ya tsaya a matsayin mai cin gashin kansa Nana Kwame Bediakun, wani ɗan kasuwa da ke takara karon farko na neman mukami Nana Akosua Frimpomaa da dai sauransu. To sai dai jerin sunayen 'yan takarar da suka cancanta shine mafi yawa a tarihin Ghana, kuma kananan jam'iyyun siyasa ba za su yi wani tasiri ba, inji Musa Dankwa mai nazari kan harkar siyasa ta cibiyar Global Info Analytics ke Accra.
2020 election da muka je abin da aka yi shi mutane kaman 11 suka tsaya for election, amma wannan karo number ya je 10. Mun samu political parties nan kaman 9 suka qualify tsaya zaɓe, sannan kuma muna da independent da guda 4 da suka tsaya karo, kuma da independent guda 4 da mafi yawa ya fi kowane shekara da muka yi zaɓe. Muka duba kuma ƙarfinsu, Alan Chrematin da Nana Kwame Bediakun su ne muka gama fara a zon da sai su samu zaɓe nan da dama ya fi sauran. Sannan kananan jam'iyyar siyasa nan duka kuma ba mu da tsammani kamar su kansu kokari ya fi NDC da MPP. Da yasa karon gade ina tsakanin NDC da MPP, sa'annan kuma
duk da cewa samun yawan 'yan takara babban nasara ne ga demokuraɗiyyar kasar, masu sharhi dai na ganin yawan 'yan takara zai iya kawo ma masu kada ƙuri'a cikas a ranar zaɓe, inji Sharif Isa Abdulsalam.
Takara haka mutane fiye da 10, ina bar wurin zaben su shi zan mutane matsala, domin bai zama mutane sauki ba wurin sanin waye kamata zaɓe. Wannan nan yau ina so wani ina mai me shi ke nan ba na 8, ko ina so wani ke nan ba na 1, dogon lokaci ina wani shi nan ba 8 9 zaben nan mutum samu dama ya duba da kai ya zabe su yana da matsala su sha waye daga mutum ya je zabe wanda ba shi so ya zabe ba amma bai samu dama ya duba abin da kai ba shi ya zaba yabo goyen su na yi cikin fargaba da sauransu bai haka kuma wurin ne da wannan takarda na zabe a saka cikin akwati wurin ne da shi ya samu matsala shi bar tamprintin da yayi in kai ya taba kuma wani box daban shi bar wannan takardan zabin a ce an fidda shi ciki ko yana mutual ballot wannan kuma ina affect wani nasara wani ko yana rage ma wani kuri'an da jefa mai
a baya bayan nan wani bincike da fadar shugaban kasa ta gudanar ya nuna cewa akwai yiwuwar zaben kasar na bana ya shiga zagaye na biyu saboda babu daya daga cikin manyan jam'iyyun siyasa da zai iya samun kuri'u fiye da kashi 50 cikin 100 a zagayen farko ta kuma kara da cewa ƴan takara masu zaman kansu za su taka muhimmiyar rawa a zaben Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 baya ga haka akwai da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba dandalin ƴan jarida
Tsangoma ko cin mutum yiti ba shi sauyin na ɗan jarida ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu ba jada ba
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai taken dandalin ƴan jarida a yau ni Muhammad Bashir Ladan nake gabatar da wannan shiri tare da bakin mu Zakari Sado da kuma Hadizatu Isa dukkansu ƴan jarida zamu tattauna ne akan mawdu'ai guda biyu da suka shafi kasar Kamaru musamman ambaliyar ruwa a sanadiyar ruwan sama da yake faruwa a arewa mai nisa inda mutane da dama suka rasa rayukansu sama da mutum 10 ake lissafawa sa'annan da wasu kuma ɗaruruwa da yanzu haka sun rasa inda za su sa kansu sai kuma batun karancin lantarki wutar lantarki a kasar Kamaru wanda shi ma ya zama ruwan dare gama gari to Khadija ci Isa assalamu alaikum barka da zuwa wannan fada dandalin ƴan jarida
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam bashir
to malam zakari sadu assalamu alaikum barka da zuwa wannan dandali na ƴan jarida
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam bashir ladan barka da yau da fata kana nan lafiya kuma na sake farin ciki sai kasancewa na wannan shiri na dandalin ƴan jarida da kake gabatarwa.
O Malam Zakari Sadu, me zaka iya faɗa mana kan wannan ambaliyar ruwa da ake yawan samu a arewa mai nisa a kasar Kamaru a sanadiyar ruwan sama da yake zuba ba kaman daga bakin ƙwayya? Mutane da dama sun rasa kayan tattalin arzikinsu, wasu sun rasa rayukansu, har ila yau dai gwamnatin Kamaru ba a san wani mataki ta ɗauka akai ba tunda abu ne ba karo na farko bane kowace shekara shi an samu wannan matsala.
Eh to Muhammad Bashir Ladan kaman da ka sani dai a kasar Kamaru kasa ce wacce ba riga malam masallaci kasa ce wacce ba a tattali kasa ce wacce ba a wato duba yadda za a magance matsala idan ta kunu kai ko kuma irin wannan matsala na itila'i duba da wasu kasashe wanda ainihin suke wato ajiyan kuɗi a asusu domin idan an samu ire-iren waɗannan matsaloli musamman wanda aka samu a arewa mai nisa na wato ambaliyar ruwa bayan sama bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka tafka ƴan makunan suka shige to abu ne wanda za mu ce a gaskiya da kuma baƙin ciki ganin irin wannan rashin tsari da wannan ƙasa ke da shi kuma abu ne wanda a gaskiya za mu yi Allah wadai za mu magana daga ƙasar Moriya cewa bai cancanta a halin yanzu al'umma sama da 200,000 na cikin wato halin hau ila'i halin wato a tausaya musu duk da cewa mun samu labarin cewa shugaban ƙasar Kamaru Fulbiya ya bayar da tallafi na biliyan 1 da rabi na kudin sefa domin ganin cewa an kawo waɗannan mutane agajin gaggawa to Bambashin Ladan idan an ce agajin gaggawa kamata ya ce dama can wato wannan tallafin ya isa wa waɗannan wato bayin Allah waɗanda ainihin ba su bukaci hakan ya auku da su ba to sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi halinsa an samu wato wani itila'i wanda ya kasara wato tattalin arzikin wato wani yankin, kuma ba karon farko bane da idan an ambaliyar ruwa akan samu asarar dabbobi, asarar gidaje, har asarar rayuka, domin sama da mutum goma sun rasa rayukansu. Ana gani kamar adadin zai yi karuwa nan ba da ainihin jimawa ba. Muhammad Bashir Ladan halin yanzu dai ministan harkokin cikin gida ya yi kira ga al'umma waɗanda suke da shi da su ainihin kawo taimako. To taimakon na zuwa dai sannu a hankali, kuma kamata a ce an duba kan sake aukan wannan al'amarin a wato wannan yankin na arewa mai nisa, musamman ma a nan garin Yaguwa da ke Mayo da Nai, domin makaron farko bane cike cikin wannan al'amarin.
To Malama Khadija, ke menene na kira'ayi kan wannan ambaliyar ruwa da yake ta'adi sosai a arewa mai nisa kasar Kamaru, wanda kuma ba karo na farko bane, an jima ana wannan kusan kowace shekara sai an samu wannan matsala, amma kuwa gwamnati har yanzu ta kasa magance wannan abu, sai dai ta jira lokacin da abu ya faru a ce an zo ana taimakawa yaddan mutane.
Eh, to dangane da wannan ambaliyar ruwa da ya faru a arewa mai nisa na Jamhuriyar Kamaru, gaskiya mutane da dama ba mu ji daɗin wannan al'amarin ba, duba da cewa a kowace shekara wannan abin yake faruwa a lokacin damuna. Mun san cewa itila'i ne, amma dai akwai hanyar da ya kamata a ce an bi an magance, domin kar a sake samun irinta, kar abin ya sake maimaituwa. To amma sai aka ga cewa kowace shekara mazauna wato arewa mai nisa suke fuskantar wannan mummunan al'amari, wanda ya ɓartata musu gonaki da dama, ya lalata musu gidaje, hanyoyi da sauransu, wanda ya sanya mutanen garin suka ƙauracewa muhallansu, sun shiga cikin halin ƙaƙani-ƙani. Bai kamata a ce gwamnati tana zuba ido wannan abin na faruwa kowace shekara ba. Gashi an koma makarantu, ɗalibai ba su samun hanyar wajen komawa makaranta, da ƙyar suke tsallakawa saboda ma ɗan kwanakin nan akwai wasu sojoji ko in ce masu aikin ceto da suka aka sanya su a wannan wajen domin taimakawa ɗalibai tsallake rafin da ambaliyar ruwan ta haifar. To kun ga cewa wannan matsala ce babba wanda ya kamata a ce gwamnati ta duba. A koda yaushe za ka ga cewa ana yawan fada gwamnati ta yi watsi ko in ci ta manta da arewa mai nisa na kasar Kamaru, ta fi mayar da hankali a wato birnin Duwala Yaounde da kewaye, amma kaga arewa mai nisa suna yawan cewa Kamaru, in ce gwamnatin Kamaru ta yi watsi da ita, ta manta da ita.
To Malam Zakari Sado, ga kuma wannan matsala ita kuma na karancin wutar lantarki, gwamnati ta zuba ma'udan kuɗaɗe, an yi gine-gine ko ta ina gamu da teku ko ta ina a kasar Kamaru, amma har ila yau ba a samun isasshen wutar lantarki da za a gudanar da ayyuka irin na yau da kullum. Kamfanoni duka kowannensu suna ji a jikinsu. Malam Zakari Sado, menene na ra'ayi kan wannan abu, kuma ya kaga gwamnati za ta iya idan ta magance wannan matsala?
Yato Muhammad Bashir Ladan, wannan matsalar wato wutar lantarki a kasar Kamaru wato ya zama ma gwamnati kamar gagarbado, wato sun kasa shawo kan wannan matsala na dauke wutar lantarki a wannan kasa tsawon shekaru kenan ake fama da dauke wutar lantarki. Ba san me cece matsala ba, sai a yi mana bayani cewa da akwai madatsar ruwa na kaza, madatsar ruwa na kaza. Kwanakin baya ministan ruwa da makamashi ya ziyarci wasu wato wuraren da kuma ganin yadda aiki yake ci gaba. To muna kyautata su don cewa nan dai ba da jimawa ba, insha Allah kuma mun samu labari daga bakinsa, zai kasance wato kamar tarihi ne wanda zamu wato yi jifa da wannan al'amarin, saboda hali yanzu a gaskiya ana ci gaba da fuskantar matsalar dokewar wutar lantarki a karkara, kamar a wasu birane irin su Duwala ko Yaounde zuwa yammacin kasar Kamaru da Udu maso yamma da Arewa maso yamma, wadda ainihin ya wato durƙusa da tattalin arziki, abu ne wanda ba shi da sauki. To dai a duba tafiyan da ake Kamaru ta dauki bashin kudade a bankin duniya, bankin duniya ya zamce ta wace ta zuba hannun wato kudade da dama domin ganin cewa an magance wannan matsalar. To dai har yanzu akwai wasu matsaloli da muke fuskanta a wannan kasa, da akwai dauke wutar lantarki da kuma rashin ruwa, tsatsatsen ruwan sha, wanda halin yanzu ya zama wato a al'ummar kasar Kamaru babban kalubale.
To ka ji da Tuisa, shi kuma mutum a dauke-dauken wuta da ake a kasar Kamaru, karancin wutar lantarki da duk makudan kudade da gwamnati take sawa a wannan farni, har yanzu an kasa baiwa jama'a isasshen wutar lantarki? Shi dauke-dauke da ake yi, kamfanoni duk abun ya shafe su, haka kuma gidajen mu, kayayyakin abinci da makan ajiye dukan su hakan nan za su baci. Wannan ke menene na kira iyakan wannan?
To gaskiya dai matsalar dauke-daukin wuta a jamhuriyar Kamaru gaskiya wannan matsala ce babba, duba da cewa a duk jihohi goma din ake fuskantar yanke-yanken wuta, wanda zaka ga cewa ya fi kamari ne a birnin Duwala, Yawun, da Baminda, Buya, Bafusam da kuma sauransu. Zaka ga cewa a gaskiya Kamaru ba wai ta rasa madatsan ruwa ba. Akwai waɗanda aka kammala shekara ta 2015, 2017 da kuma 2018. Bayan ga haka kuma aka soma gine-ginen wasu aka soma gine-ginen wasu madatsan ruwa a jihar Tsakiya da kuma jihar Adamawa, wanda ya dauki kusan biliyan 900 wannan kudaden din. To har ila yau duk da irin waɗannan abubuwan dai, amma ana fuskantar dauke-daukin wuta, wanda tun shekara ta 2023 za ka cewa abin na ci gaba da kamare. Muna tsammanin cewa idan mun iso shekara 2024 a wannan lokacin din an riga an magance matsalar. To amma har yanzu dai abin ci gaba yake, to mecece matsala? To ni ina ganin cewa gaskiya akwai sakaci ga gwamnati. Gaskiya akwai sakaci ga gwamnatin kasar Kamaru, saboda duk abubuwan da suke sa a kan gaban nan game dangane da dauke-daukin wuta. Amma duk da haka dai har ila yau za ka ga cewa abin na ci gaba. Kuma bayan ga haka, dauke-daukin wuta yana kawo koma baya a ƙasa, yana kawo durƙushewar tattalin arziki. Za ka ga mutum yana da ɗan wato kamfaninsa na wato wanda yake bukatan sanyi, to za ga cewa idan har aka kwashe kwana biyu ba a wato dawo da wuta ba, an yanke wuta tsawon kwana biyu, kaga ya rasa duk abubuwansa kenan. Ya rasa duk abubuwansa, au abubuwansu ɓaci, au a rasa yanda za a yi da su. To yanzu kowa ya koma a sayan generator ma za ka dura mai, man fetur a yanzu ma za ka ga cewa ya yi tsada, a koda yaushe ake kara masa kuɗi. To kaga a ina ɗan ƙasa zai saka kansa? Idan an ce wannan ma idan ka zo kana so ka gyara, sai ka ga wannan ma abin matsala ce. Wajen kauce ma yanke-yanken wutan ɗin, ka sayi generator ka, za ka yi amfani da shi, to za ka zuba man fetur ɗin, shi ma kuɗi za ka fitar. To za ka ga cewa a ko da shi generator nan kwana ɗaya kwana biyu babu wuta, zaka su generator, to zaka ga cewa man nawa zaka zuba a wannan generator? To kaga kudin da kake samu kake amfani da shi, wanda zaka iya ajewa a gefe, wanda muke kira wato jari, wanda zaka iya sanya maka jari ko wani abu makamancin haka, kaga wannan kudi in ko zaka dauka ka je ka sayi mai da shi ka dora? To kaga cewa wannan ya kawo masa koma baya kenan.
To masu sauraro, kun ji yadda shirin namu ya kasance, sai kuma godiya a madadin bakin namu da kuma abokan aiki gabaki daya. Nake ce da ku mu huta lafiya.
Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A yau Lahadi, gwamnan yankin Kharkiv na ƙasar Ukraine ya ce wani harin da Rasha ta kai kan wasu rukunin gidajen jama'a a wani birnin yankin Kharkiv ya raunata mutane 21 da suka hada da ƙananan yara. Da sanyin safiyar Lahadin nan, Hezbollah ta faɗaɗa tare da Hausa wajen ƙaddamar da harin rokoki sama da 100 a sassan yankunan arewacin Isra'ila, inda wasu suka faɗa kusa da birnin Haifa a daidai lokacin da Isra'ilan ta ƙaddamar da ɗaruruwan hare-hare a kan Lebanon. A ranar Lahadin nan, hukumar zaben ƙasar Sri Lanka ta ce Anura Kumara Vissanayake da shugaban 'yan adawa Sajid Premadasa za su tankari zaben shugaban ƙasa na raba gardama da za a yi a ƙasar ta Sri Lanka, wanda zai fitar da wanda zai yi nasara.
To masu sauraronmu, da haka kuma muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni wato Baba Yakubu Makeri da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu.